rakkan ruwa kada mutun ya rakkana da duniya ya manta da ubangiji shi kada mutun ya rakkana da duniya ya manta da tafiyar shi zuwa ga Allah subhanahu wataala bala guro ne a gaban mu wanda yake mai nisa wanda an tafi ba dawowa yana tunda bala guro yana da nisa ɗan uwa musulmi kana labuta ba makawa sai an yi guzuri wanda yake tanadi na gaske tanadi wanda yake mai ƙarfi saboda haka ina kiran kaina da sauran musulmi akan mu ji tsoron Allah mu shirya ma tun yanzu kafin mu mutu mu shirya ma mutuwa yaya rai take mu san cewa babu tsira a gare mu bayan rahmar Allah da Allah yake rahmatar da mu akan bayan shi wanda ya ga dama sai tsoron Allah da da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala mutuna ɗan uwa musulmi ubangiji ta'ala a cikin qur'ani yana cewa haqiqa fasintum kuna tsammani ne an halice mu haka nan kawai dan wasanni ba za mu koma zuwa ga Allah ba kalla wallahi Allah ya halice mu kuma sai amsharan mu koma zuwa gare shi da madan shi da Allah subhanahu wataala yace mutun yana tsammani kawai a bar shi haka nan bambarakai babu addini ba umurni ba hani ba sawa ba halawa sannan ba hisabi ba hukuma babu takalifanci sannan ba a tayar da shi balla sana a saka ne to mutum kullun ya rika tuna irin wannan Allah subhanahu wataala ya halice ka cikin wannan duniya wanda take walakantacciya mai karewa dan jarrabawa Allah ya kawo mana duniya sannan muna iya ma Allah da'a ko za mu saba ne shin mun ciratu daga wannan duniya zuwa gidan lahira ya zamanto gida ne na ni'ima a gare mu ko zai zamanto gida ne na azaba mai radadi Allah kiyaye yana daga cikin hadari wanda dan adam yake tunkara shi ko wanda dan adam yake tunkara shine zuciya ka tarakkana ba Allah a cikin ta ba tuna Allah sannan ka shagaltu daga al'amuran da Allah subhanahu wataala ya umarce ka akan yin shi wannan yana daga cikin babban hadari wanda mutun ya tunkari kanshi da shi sannan akwai wasu al'amura wanda babu makawa ko da yaushe ɗan uwa musulmi ya zamanto muna iya tuna su idan muna tuna su sai zuciyar mu ta yi laushi sai mu koma ga Allah subhanahu wataala mu riga tuna irin tsayuwar mu ga Allah subhanahu wataala mu riga tuna abinda zamu iske tun daga kabari har ya zuwa ranar tashin kiyama malama sun zano wasu abubuwa guda biyar wanda ya dace mutum ya riga tuna su idan yana tuna su zai samu hutun rai kuma zuciyar shi za ta yi taushi na farko kullum mutum ya riga tuna hikimar da Allah ya halice shi don ita wannan hikima mece ce ita ce ibada Allah ya halice ka ne don kai ibada hannayenka ƙafafunka komanka Allah da ya halitta ya yi su ne don ka bauta mishi a cikin sallah zai fassara maka wannan abubuwa gwiwoyinka da yatsotsin kaina za su kalla kana sallah ƙafafunka sannan da goshinka da hancinka huska duk gaba ɗaya ina ne zan kalla kenan Allah ya halice mu ne dan mu bauta mishi da wannan gabubban namu sannan ba a samar da mu ba sai dan yin wannan bauta Allah subhanahu wataala yace bin halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mini a cikin suratul zariyat abu na biyu mu riga tuna mutuwa ai uwa musulmi wannan mutuwar shine malam bahaushe yake cewa mu bin gado ubangiji ta'ala ya riga ya shi cewa Allah yace kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da muke gushe ma mutum bai da lahiya ya tai amerika ya tai ina ne neman magani duk wannan ba a hana ba to amma idan da ajali ne yazo wallahi babu wanda zai iya ganewa wani irin cuta ce kake kula da shi wace irin cuta ce kake dauka da ita Allah subhanahu wataala yayi ka kuma yayi alƙawari Allah sai ya amshi ran kowa a duniya duk wani mutum wanda yake mai rai ne duk wani abu wanda yake da nafsu sa'ila to Allah sai ya amshi ran shi kenan ina kun muna tuna wannan sai mu rage damfara sai mu rage wato kakaci sai mu rage munafici sai mu rage annabimanci sai mu san da cewa ubangiji subhanahu wataala zai tambaye mu sannan mu tuna mutuwa mu tuna wato mala'ikun da za su zo mana irin mala'ikun nan ne masu farin huska ko kuma mala'iku ne wanda suke masu bakaken huska Allah kare mu sun mala'iku ne na rahama ko mala'ikun azaba ne shin a ce ma ranka ya ayyatu ruhul tayyiba ya ke rai mai dadi mai kanshi fito zuwa ga ubangijinki ya ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ko kuma za su ce ke wannan ran walakantacciya mai wari jami'a koma baya fito zuwa ga wato magagin mutar jahannama da kuma ruwan zahi mu rika tuna wannan ƴan uwa musulmi mu tuna mutuwa ita mutuwa nan ba ta san yaro ba ballantane ballantana babba ba ta san mawadaci ba ballantana talaka malaika jibril yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hiyayyen taliki hiyayyen talikai masoyi na Allah subhanahu wataala wanda kuma san shi wajibi ne a gare mu malaika jibril yace mishi ishma shita karayyar da kake so shekara 2000 fa innaka mayyitun sai ka mutu sai ka koma ga Allah annabi aka ga maka ballantana mu wa habib man shita ka so wanda kake so fa innaka mufariquhu sai ka rabu da shi ko ya barka ko ka bar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abdullahi dan umar yace mishi kun fi dunya ka annaka garibun anan duniya ka zamanto bako kamar bako ne ba wanda ya san ka ba baka hucewa ga ba baka wani azarbabi da sauransu au abin sabilin ko kuma kamar mai hucewa hanya baka zo duniyan nan ba dan shanta kiwa baka zo duniyan nan ba dan kamar ka zauna kamar ai ita ce da wamiya ka zauna a cikin ta kana wasu abubuwa kamar ka zo da wama ne annabi yace me kake yi haka abdullahi dan umar da yaji wannan tun daga wannan lokaci yake cewa to idan mutun ya waye gari kai ya jira sa marece ta zo masa yayi tanadi cewa ba mamaki yau da marece mu mutu idan ya mareta yayi tanadi cewa ba mamaki kan gobe da sahina rasu so wannan mutuwai mu kallin ƴan uwa musulmi ƴan uwa waɗanda suke na gari wani malami yake cewa mutun shi yake zabar yanda yake so ya mutu ba shi shigi bane ga Allah idan kana so ka mutu bisa kan hanyar Allah to yi aikin Allah in kana so ka mutu kamar mutuwa irin tawa irin ta malam Jafar Allah shi kansa da gafara ya mutu yana sallah aka zo aka halbe shi aka kashe shi irin mutuwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah sa mu cika da imani shi ma Umar yana sallah asuba abaluhulu'a almajusi yazo caccake shi da wuka ya kashe shi misal mu kalli dan uwan mu wanda yake imam bawan Allah yayi sallar hutuba ta ranar juma'a ba mamaki yana tsara hutuba ta gaba kafin ta zo aka ce ya koma ga Allah subhanahu wataala makalli irin wayanda suke mutuwa akwai mutumin da ya mutu ko jiya ana cewa shi yake kula da masallaci shi yake kokari akan masallaci to kai dan uwa musulmi ne kama Allah wanda in ka mutu za a ce ga irin gudunmuwar da ka kama addini me kake yi wata hanya ka bi wanda ka rike in ka mutu za a ma shaida kyakkyawa mu kuma mu ne shaidan Allah a bayan ƙasa sannan ƴan uwa musulmi abu na uku kullum mu rika tuna kabari dani ɗaya ne za a yi komin girman ka a sa ka ciki wannan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ce rauda ce daga cikin riyadul janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna in ka bi Allah in ka ma Allah da'a ko kuma ya zamanto maka rami daga cikin ramin wuta Allah kiyaye saboda haka Uthman bin Affan radiyallahu anhu kullum idan ya zo kabari sai ya tsaya kan kabari yana ta kuka sahabban shi suka tausaya min suka ce kana wa'azi bisa kan lahira wajen hisabi wajen sirati wajen sharruwa wajen kiyama abubuwa da yake cikin bala'i na me na tsayuwar tashin kiyama kana yi amma baka kuka amma ka zo kabari kana kuka yace saboda kabari shi mutum shi kadai ne yake zama a ciki kai ɗaya ne tilo kai ɗaya za a bari a ciki idan ma da kana da dukiya idan an zo da ita dukiyar za a koma gida da ita idan kana da iyali za su koma mata kuma da ba kabarin ba suke zama kadai a ƙarshe ɗiyanka idan da dukiya sun rarraba tsakaninsu matarka idan ka mutu ta kare ta kaba ta je ta almuwani kadai abin da zai zama da kai shine ayyukan da ka aikata na Allah subhanahu wataala su za su kewaye ka su daidai na kewa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam mu rika tuna aljanna da Allah zai ba mu gwagwarmaya da muke saboda ita wani bawan Allah ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ban iya gane dandanan ka da dandanan Mu'az sai annabi ya ce mishi me kake roƙa yace to kawai ina cewa Allah ka bani aljanna ka kiyashe ni da wuta annabi ya ce duk zagayen da muke aljanna ce muke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dahala ahlul jannati aljanna ɗan aljanna ya shiga aljanna Allah subhanahu wataala sai ya ce bayan aljanna duk ni'imar da aka ba sai ya ce kuna son ƙari a ƙara muku sai su ce Allah ba ka horantar da fuskar mu ba ka shigar da mu aljanna ka tseratar da mu daga wuta sai ubangiji ya yaye shamaki sai Allah ya kwaranye suturar da take hanawa mu gaishi sai mu ga Allah subhanahu wataala annabi yace ganin Allah yayi aljannar dadi saboda haka annabi ya karanta wannan ayat lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata a nan duniya suka bi Allah Allah zai ba su aljanna kuma har da ƙari malamai suka ce meye wannan ƙari shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna annabi yace a cikin ta ke da kai abubuwan da rai yake so wani mutum ma zai waye ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna akwai ragumi aka ce eh akwai je kaza a maka naka na musamman a cikin aljanna akwai doki wani yace kowa tambaya yake duk abin da kake so annabi yace fiha ma la ainu ra'at wala udhunu sami'at wala hadisi na kursi Allah yace a cikin ta ke da kai abin da rai bai taba gani ba ido bai taba gani ba rai bai taba tunanowa abun na jin dadi a cikin aljanna sai mun je Allah ya sanya mu cikin ta sannan abu na ƙarshe ne kuma musulmi sannan kuma mu rika tuna bangaren da shine wuta ita wannan wutar ubangiji ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayatina wannan suka kafirta ayoyinmu sawfa nuslihim nar za mu je masu wuta ba wai jefa ba haka ba mamaki mutum an tura shi ya maki a'a nuslihi Allah ya ce za mu zara shi kamar da wani igiya za a zara shi fi amadin mumaddada cikin wani tiyo wanda yake mai kakke za a zara ka daidai iya gurin ka nan zaka je ka zauna sannan Allah ya ce kullama nadishat juluduhum duk lokacin da fata dan aljanya dan wuta afwan ta kwarenye ta zagonye ta kone Allah ya ce sai musanya mai wata fata ba dan komai ba Allah ya ce liyasuqul azab dan su dangana azaba dan wuta kada ka ce wutar da aka yi da giranta yayin duniya kada ka ce ai mutum ya shiga ya bace wallahi dan wutan aka kumbura shi sai an maida shi kato ake sa shi wuta fata shi wannan ta jiki sai ta zama to kamar ta hiye shekara uku haƙorin shi wannan sai ya zama to kamar ni dutsen hudu haka suke siffarsu a jefa su wuta ba dan komai ba Allah ya ce dan su dandani azaba walahum maqamihum min hadid kuma ga guduma ta wurin ƙarya ana bugun su da ita kullama aradu an yakhruju duk lokacin da suke so su wuta daga wuta sai Allah saboda bakin ciki da walakanci da suke gani sai a maida su a ce ku dandani wutar azabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala yace inna shajaratal zaqum ta'amul asim Allah ya halicci wata itaciya a cikin wuta a cikin wuta take wutar jahannama kuma itaciya ce Allah ya halicce ta biyan itacen da ake dauka a ci annabi yace da dugon su na ruwa zai dugo nan duniya da ya bata makiyayen mu ya bata manoman mu saboda dace shi da dade shi shine wanda yake bomb nuclear wanda yake na Allah dugon shi kadan kamar dugo wanda bai kai gran ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kaddama yana cewa ku yi hankali ahzurukum billah ina muku kaddama da wuta ina muku kaddama da wuta hatta da sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalma sau uku to idan mutum yana tuna wannan yana tuna wutar jahannama yana tuna aljanna yana tuna zaman kabari yana tuna mutuwa kuma ya san Allah ya halicce shi ne dan ya bauta menene za ka yi gafara me za ka rafkana da duniya dan ka ga wani ya gina benaye yana da motoci kaza wallahi kan hankalin ka ya tashi ba mamaki rabon shi ne na duniya Allah ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama yace masu dukiya su ne waɗanda za su zama to ƙarshen shiga aljanna duk wanda yake da arziki shine ƙarshen shiga aljanna annabi yace sai dai wanda ya haka da hannunsa ma'ana ya bada saboda Allah ya bada saboda Allah ya bada saboda Allah to wannan tare da talakawa za su shiga aljanna kafara da kafara ala inna allaha ya'muru bi amri